This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar bayan labaran duniya zamu kawo muku shirin a bari ya huce amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya
jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif A yayin da zababben shugaban Amurka ke shirye-shiryen kama aiki akwai ingantaccen tsari da ke tafe na ganin an miƙa mulki daga gwamnati mai barin gado zuwa ga sabuwar gwamnati mai kamawa cikin ruwan sanyi. Kwamitin miƙa mulkin ya ce akwai kyakkyawan tsari da ke kai na ganin an miƙa mulki ga zababben shugaba Donald Trump cikin girma da arziki. Miƙa mulki cikin kwanciyar hankali, ingantacciyar al'ada cike da alƙawari, kuma muhimmin ɓangare na demokaraɗiyyar Amurka. A duk lokacin da aka kammala zaben shugaban ƙasa a Amurka, akan yi shirye-shirye da hada-hada iri daban-daban kafin a rantsar da sabon shugaba ko sabuwar shugaban ƙasa domin kama aiki. Ana iya ganin kwanaki 76 daga zaɓe zuwa bikin rantsarwa, wani dogon lokaci mai tsawo. To amma a zahiri sauya gwamnati daga wata zuwa wata abu ne mai sauki, cewar Michael Shurkin, wanda ya yi aiki a kwamitin tsaron ƙasa, wanda a yanzu shine daraktan shirye-shirye a wani kamfanin bayar da shawarwari kan kasuwanci da muhimman tsare-tsare na 14 North Strategies. Sakataren harkokin waje Amurka Anthony Blinken ya gana da jakadanta yawan a taron haɗin kan tattalin arzikin ƙasashen Asiya na yankin Pacific, Allen Sin, gabanin taron da za a yi a birnin Lima na ƙasar Peru. Tattaunawar ta mai da hankali ne ga haɗin kai a fannin tattalin arziki, kamar yadda Blinken ya haska a wata wallafa a kafar sadarwar zamani. Mun gana da Linsen a Lima, mun tattauna game da haɓaka hulɗar tattalin arzikinmu da juriyarmu ga samar da wani haɗaɗɗe kuma ingantaccen tsari mai ƙarfi da kwanciyar hankalin yankin Indo-Pacific, abinda Blinken ya wallafa kenan a shafin X. Cikakkiyar tattaunawar gefen taron da aka kwashe mintuna 20 ana yin ta, ba a bayyana ta ba a farkon jadawalin da aka fitar kan abubuwan da Blinken ɗin zai gudanar. Mataimakin sakataren harkokin wajen kan ƙasashen gabashin Asia da harkokin Pacific, Daniel Screensbring, wanda shi ma ya halarci taron, ya shaida wa manema labarai a wayar tarho cewa sun tattauna muhimman batutuwa da suka shafi haɗin kai da fuskar tattalin arziki. A ranar Juma'a, wani babban jami'in Farisa wato Iran ya ce Tehran za ta tsayi tare da Lebanon a kowane hali, a yayin da Amurka da saura ke kai komo na ganin an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin kungiyar mayakan Hezbollah ta Lebanon. Babban mashawarci ga shugaban Iran Ali Rajani ya isa Beirut a jiya Juma'a, inda ya tattauna da Prime Minister Dukan Kwaryar Lebanon Najib Mikati. Ya zanta da manema labarai a ƙarshen tattaunawar, inda ya ce Iran na goyon bayan al'ummar Lebanon da jami'anta. Ya ce Iran ba ta nufin haifar da cikas akan komai illa dai ganin an samu maslaha akan al'amura. Ya kira Hezbollah da matsayin wayayyar gwagwarmaya, Lebanon kuma wayayyar ƙasa, kuma su kansu sun san abubuwan da ya kamata su yi. Larijani ya ce Iran na fatan ganin an samu cigaba a lamarin nan ba da jimawa ba, yadda mutanen da aka tilastawa ficewa daga yankunan kudanci za su iya komawa gida. Ya ƙara da cewa Iran na mara baya ga Hezbollah a Lebanon da Hamas a Gaza, da na dai ƙasashen Amurka, Birtaniya da sauran ƙasashen yammaci suka ayyana ƙungiyoyin biyu a matsayin 'yan ta'adda. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wani shiri mai cike da cece-kuce da ƙasar Italiya ke aiwatarwa na tsare bakin haure a cibiyoyi da aka samar a Albania ya gama da cijiyar shari'a, a yayin da alƙalai a Rome cikin makon nan mai ƙarewa suka buƙaci kotun ƙungiyar tarayyar Turai da ta yi gwari-gwari kan cancantar batun a shari'ance. Alƙalan tarayyar Turai na iya kwashe watanni ko shekaru kafin su iya zartar da hukunci. A yayin wani zaman kotu kan batun shige da fice a Rome, alƙalan sun miƙa batun ga kotun tarayyar Turai da ke Luxembourg bayan sun ki amincewa su zartar da hukunci kan wata buƙatar gwamnati na tsare bakin haure da dama a cibiyoyi da ake tantance su da ke Albania. Hukuncin kotun ya haifar da yin allawadai a kafar yanar gizo tsakanin shugaban Italiya da biloniyan Amurka Elon Musk, wanda ya cece matakin alƙalan na Italiya. Prime Minister Italia Giorgia Meloni ya kulla wata rijejeniya da Alabama a watan Fabrairu kan ɗaukar bayanan bakin haure da ke ƙasar ta Balkan.
Be
labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Na sanyi na ai
samu da yi aka ce
na sanyi na tashi lafiya to na sanyi na yau mun daga mu
sai an sa madadin shi an tashi lafiya
mun daga mu kafa wai ana can ana shirin karban baki
ana ta shirye shirye
aka ce a Kadunan ku awa
na'am
ko wani da yana yawo ne da radio yana jira ya ji inda ake
irin sanarwar biki
da buki da rasuwa duk ba inda bai zuwa
ba ne masu yawo da cokali ba ne
shi ne ko gidan rasuwa ya ji na musa abin ke
na da zuwa
na da
ba ne mutum
da sanya da ana ta ana shirin karɓar baki
hidima ta danno kai
zamu bayani kan wannan abuki dake gaban mu to mako da ya shige Hawwa ne ba ki samu wannan sakon
wanne
muka dinga samun sakonnin rasuwar Alhaji aka aika mana da yadda zamu recording
aka ta Alhaji Ali Ahmad
to da yake ta zo ne daga hannun wani wanda muke mutuntawa kwarai da gaske
girman da cikin shi ne maka hasanar akai ta'aziya
ai akai ta'aziya ashe menene ake so a nisan kwana ka kara
yawa shine zan ce to ai dama aka an canfa an ce wanda kaga ana mishi haka to yana da sauran shan miya
to
to ai fata Allah ya ja kwana
Allah ya kwana Alhaji Halilu da iyalan shi baki da ashe wannan shi ma ya samu kabare da aka ce yayatawa kace ta turawa a hanyoyin kafofin sada zumunta Allah ya ja kwana Alhaji Halilu amin Allah kuma ya sa a gama da duniya lafiya
baki amin kuma
amin to hawa kafin mu ci gaba da gaishe a yau din nan kamar yadda muka ce yau abu namu to hawa yar mu wato yar Murtala Faruk sanin ne ce za ta yi aure wato bukukuwan na kirga
akwai sha'ani
zaki ta bayani
wato akwai dai sha'ani ba
ta rani ba wato da farko dai auren da za a yi shi ranar 22 ne ga wannan wata hawa
wannan wata na Nuwamba kenan
wannan wata na Nuwamba wato auren da za a yi shi ne tsakanin iyalan Alhaji Abubakar Shehu masallacin Shehu da kuma na marigayi Alhaji Alkali Sanyinna waɗanda za a daura wa ƴaƴansa aure Shafi'u Abubakar da kuma ita ƴarmu
haka
Princess Fadila Murtala Faruk Sanyinna
haka wato mijin shine Shafi'u kenan
shine mijin shine Shafi'u mu ed mu ya ce mu ne za mu bayar
haka
ko ku ne za ku karba
ga yawa mu dai za mu bayar
mu ne za mu bayar mu ne za mu bayar
to su karba dai za su karba mu kuma za mu basu
to za a auren nan ne Hawwa a masallacin Professor AA Gwandu Juma'at Mosque a New Arkila area Sokoto da karfe 2 na rana wato bayan sallar Juma'a kenan da kamar yadda muka faɗa ranar 22 ga wannan wata na Nuwamba kuma ranar 19 ga wannan wata na Nuwamba da karfe 10 na safe kina lissaftawa
ina lissafta yanzu dai na fara lissafta a gidan mashir ko
shi ne dan kake bace dai na muke ne mu ce a sai ana faɗa ba kya ji
gaskiya
sai kuma a je a yi wankan amarya
bayan kamu
ke bayan kamu ke dan a turanci ana cewa brother shawa ko
to wankan amarya haka fa
eh wato shi wannan wankan amaryan nawa
na'am
shi kuma za a yi shi ne a gidan Alhaji Abdul Nasir Abubakar Sanyina a gidan Alhaji Abdul Nasir Abubakar Sanyina Babarawa Estate shi kuma shi ma za a yi shi ranar 19 ne amma da karfe 4 na safe
idan ma na safe
ai
ko na yamma da na ce ba lariya
za a yi ne da karfe 4 na yamma
yawwa
to sai idan ranar auren da muka ce ranar 24 ga wata ko da za a yi auren nan to shi ne za a yi ginin buki
to haka
yawwa to za a yi ginin buki shi kuma a gidan mu ne za a yi
a gidan shi a gidan
Murtala ba Murtala Sanyina wato dake New Akila Alkali Estate
haka
a binnan gidan estate na Akila Alkali shi kuma za a yi da karfe 12 na rana wato idan aka yi yinin biki da karfe 12 na rana tukunna aje ayi wannan bikin
kafin aje
yawa a masallaci inda za a daura aure da karfe 2 na rana
haka
to sai kuma ranar bikin kenan
ranar daura aure kenan
ranar daura auren shi kuma da yamma karfe 8 na yamma ko
duka dai 22 ga wata
22 ga wata
karfe 4 na yamma
shi kuma a gidan injiniya Bello Garba yar Goriba wato kofar ateku kenan shi kuma a karfe 8 na yamma za a kai amarya
kai amarya ba
za a kai amarya da karfe 8 na yamma
sai da mara da aka daura aure ranar nan ana aje amarya
amarya ke tarewa
ba shan ruwa ba ke tare hanya
awwa ina ruwa na sanyi na
ne mutum
ai ka fashi ko a bare huce
ai fa
ba ga shi ba bare huce
ba ba da
na
ba dama yau na tsaya mishi
ayyau a to kin yi belin
shi yau na yi belin
to yar mu Princess Fadila da kuma
angon ta tafi uku
yawwa muna muku fata alheri Allah ya ba da zaman lafiya Allah ya sa hanya dace Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare
takalman kaza ba da ake kana mata tare
yawwa yawwa to muna muku fata alheri
Yeah.
mu dan sada zumunci to gaisuwa fata alheri ga yaya Abubakar Karfi a manumfashi da Sanayyat Yaya Karfi da Abdulrahman Yahaya da kuma Nabila Yahaya da Abubakar Yahaya da aka fi sani da dadi dukkan su a garin Karfi manumfashi sai kuma Haruna Muhammad Katsina da sarkin Katsina Alhaji Dr. Abdul Mumini Kadir Usman da sarkin Daura Alhaji Umar Faruq Umar sai sarkin Birnin Gwari Malam Zubairu Jibrin Mai Gwari na biyu sai kuma Fa'idu Dan Ladi Mahuta da Usman Manika Mai Ruwa Rutuwa da mutanen garin Damari da ke karamar hukumar Birnin Gwari jihar Kaduna fatar an tashi lafiya
kuma ni ma ga wasu sakonnin gaisuwan nan zuwa ga iyaye ne da yayi farko dai akwai Alhaji Bello Musaballe wato mai jima ministan tsaro a Najeriya akwai Hajiya Amina Hamida da ke Tudu Yola a Kano sai Hajiya Hawwa Ibrahim Abdullahi da ke Kaduna akwai Hajiya Ruqayyah Abdulrahman a Zaria jihar Kaduna da Hajiya Tinene mata uwar gida a gidan Alhaji Bature a Dandimi jihar Katsina iyalan gidan Alhaji Audu Kanin da Musa da ke kofar fada malamfashi da Hajiya Hadiza Baba da abokin zamanta Hajiya Nabila dukansu a Kaduna da fatan za a yi karshen mako lafiya da lokacin ma'aikatan gidan Radio Najeriya Kaduna da fatan alheri gare su baki daya.
Kina
zan ce ba labari
hawawa ana rasa
dole
bari ma ci da bari gyara
mutum da tabarau ba
bari gyara labari dai zan baki na wani sabon malami ne da dalibansa malamin tarihi ne
na'am
to wani malamin tarihi ne aka kai shi wata makarantar secondary dan koyar da tarihi to shigar sa aji ke da wuya sai ya tashi wani dalibi yace kai tashi sai dalibi ya tashi tsaye sai ya tambaye shi wane ne ya kashe Murtala Ramat Muhammad sai dalibi ya tsaya sun kace wallahi malam ban zani ba sai malamin ya sace kiran ya na gaba da shi yace to kai fa ya saki ta da wani kai mai sunanka sai sunana Awadu yace to Awadu wane ne ya kashe Murtala
Ramat Muhammad
sai shi ba yace wallahi malam ban sani ba yana son sakeya sai abin ya fara bashi bamaki sai ya kira na uku kai tashi ina sunanka ya faɗi sunan shi kai kuwa menene waye ya kashe Murtala Ramat Muhammad sai shi ba yace
shi ma
bai sani ba to a wannan lokacin sai
malami ya harzika yana ganin cewa
abada ba su sani
ya kamata wannan tarihi ba
ce shi kuma ma shi tarihin sai bakin tarihi kira wannan ce zo
ne mutu ya kama shi shi ke dan sai aka dunguma sai wurin prison
amma kin da yake sai ta boye yambo da laya
sai ta kuma shugaban makaranta hawa
na'am
sai ya je ya ga mashi
Somebody, 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 som
na jawar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.